alayhi salatu wassalam shine wanda Allah tabaaraka wa ta'ala a kowane fanni sai da ya zabe shi cewa shine mafifici a kowane fanni tun daga nasaba samu karkaci cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito daga nasaba mafi tsarki nasaba mafi tsarki kuma wane ne ke fadan wannan ba malam wani ba ba littafi wani ba ko shehu wani a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake fadin tsarkin nasaba sa alaihi salatu wassalam yace inna Allah astafa min waladi ibrahim isma'ila wastafa min waladi isma'ila bani kinana wastafa min bani kinana ta quraisha wastafa min quraisha bani hashim wastafa ni min bani hashim Allah tabaraka wa ta'ala cikin diyan annabi ibrahim ya sai zabi annabi isma'il daga diyan annabi isma'il ya zabi banu kinana daga banu kinana ta zabi quraishi daga quraishi ya zabi ni daga quraishi ya zabi banu hashim daga banu hashim ya zabi ni ban gushi ba ina zababbe daga zababbu alayhi salatu wassalam wa nuri yace ahbadani Allah ila al-ard fi sulbi adam waja'alani fi sulbi nuh وقذف بي في صلب إبراهيم ثم لم يزل الله تعالى ينقلني من الأصلاب الكريمة إلى الأرهام الطاهرة مصفر مهذبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما النبي صلى الله عليه وسلم أنسوا كدني ناسوا كأولنا سرين دنيا لدى الجنة الناس كنت أضع النبي آدم سنة الله تعالى سيناني تطن النبي نوه يجيب على سكين صلى الله عليه إبراهيم بانغوشي بألّا ناتشرا تدني لغا تسع تسع نأبا ني درجة ني قرما زوا مهيفا تقوى ني سركي كاقا النبي صلى الله عليه وسلم نيكي فدن سركي النصب السع لدرجة سيتي ولي واتم بانغري بيو بي تبر بوابا فاتي الله يذاب من إندي في درجة تتنزم بيو عليه الصلاة والسلام باقي كشاب إفك من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه الله تبارك وتعالى يا 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 أيكون لدفيا سارنا بنو آدم قرني بيان قرني هيا بسدني قرني بكون قرني سادا لدرجة النبي عليه الصلاة والسلام إنك كوما أوجن الأمة سا ألا يمس زاد الأمة دتفكوج الأمة جرمة لدرجة إن بعد درجة من الله لدن جنتواد النبي صلى الله عليه وسلم با إلم مؤتمون ذا مشيدا لأنبا رانا تاشا الكامة واسم إسد ساقون الله كما سيمن يشيد سنن الله زي يهكل شيء يشيء إلى اللي sun isar da sakon tare da yafi kowa sanin sun isar haka Allah ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka muka sanya ku zababbi al-umma a cikin mutane ranar tashi al-kiyama Allah ta'ala zai tambayi manzanni da annabawa ku isar da sako eh mun isar to ku al'ummati ai san muku da sako a'a ma ja'ana min bashirin wala nadhir ba wanda yazo mana Allah ta'ala ce to kun ji al'ummati sun ce ba ku isan musu da sako ba annabawa su ce ya ubangiji din mun isar ka sani in ba mu isar ba ka sani domin la yakhfa alayka shay'un fil ardi wala fis sama ba abinda ke boyewa gare ka ya ubangiji Allah ta'ala ce wannan haka ne amma yau matsayin alƙali nake alƙalibai aiki da ilimin shi dan haka dole ku nemo wanda zai shaidi cewa kun isar da sakona kuna da shi eh muna da shi wane ne shaida ku ummatu muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam dan haka kira al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam su ba da shaida cewa dukkan annabawa sun isar da sakon Allah sai sun ƙara ba da shaida kaf sai al'ummatai su ce to ai ba mu yi zamani da su ba dan me za su yi shaida akan mu me suka sani akan mu in dai ba shaida zur za su yi ba Allah ta'ala ce to ku kun ji kun yi shaida ba a yadda ba an ce ba a yadda da shaida ku ba to kuna da mai gaskiya wanda zai shaidi duk abin da kuka faɗi gaskiya ne shaida ku yadda ta ce imuna da shida wani ne mai tafsiya sayyidina wa maulana rasulullahi sallallahu ta'ala sallam manzo Allah ya zo ya shaida a gaban Allah cewa lallai duk abin da al'umma suka fadi lallai da gare shi ne gare shi suka ji shi kuma daga ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala ya ci an gama wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida daka samun wannan daraja daraja manzo Allah ce sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya manzo Allah zabi ya'ansa abinda annabi Ibrahim ke fafataka yana nema yana magiya a wajen Allah yana cewa ya ubangiji watan ka sanya watan ƴaƴana su zama masu albarka masu kaza masu kaza masu kaza duka amma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda annabi Ibrahim yake ambato shi Allah ke ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai roƙa ba saboda girma da matsayi duk abin da yake na manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam nashi yafi na kowa don haka sai Allah ta'ala ya ce innama yuridu llahu liyudhhib ankum ar-rijs ahli al-bayt wa yutahhirakum tathhira Allah ne da kansa shi ya ga dama manzon Allah ba roƙa yayi ba shine ma'ana innama kebe Allah ne ke nufin yin haka ya tafiyar da dukkan wata kazanta ga barin ku ya ku iyalan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake ku tsarkakewa wannan zabi na Allah ne tabaraka wataala manzon Allah ba roƙa yayi ba ba irin na wato Annabi Ibrahim ne ba na wajnubni wa bani annahu da asnama aba irin shi bane wannan wannan wanda yafi wancin cikar kamala ne matan Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yace sun fi ko matan kowa komai da Annabi sallallahu alaihi wasallam tafi na kowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi kyan dukkan halitta Annabi Yusuf alaihi salam Annabi alaihi salatu wassalam yace daren da aka Isra'ila mi'raj na ganshi a sama ta uku faqad uhiya shatr al-husni an ba Annabi Yusuf as-siddiq an ba shi rabin kyau duk kyau gaba ɗaya da aka kasa biyu Annabi Yusuf aka ba rabi don haka tsin tsakkyau ne can Annabi Yusuf ya isa misali ana ta karanta a cikin Al-Qur'ani mata na yayyanka hannayensu ba su ma san sun yayyanka hannaye ba saboda jazba a cikin kyan Annabi Yusuf alaihi salamu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba wai rabi aka ba shi ba ko sulsani dukkan kyau din gabaki daya a jawharul husni fihi ghairu munqasim watan jawharin kyau din gabaki a dunkule Allah tabaraka wataala ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba magana rabawa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama dan haka yafi kowa kyau abin da ya bambanta shi da Annabi Yusuf alaihi salamu kamar yadda muhakkikai ke faɗi cewa Annabi Yusuf sabat jamala ce kyau ne aka zuba tsirara kuma tsinsa anan tsirara ba a lullube shi ko an saka ya shi da wani abu batun Annabi Yusuf da aka da mata sun ga Annabi Yusuf za su rika sha'awar shi su rika jazba a cikin kyan Annabi Yusuf alaihi salam amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba rabi aka bashi ba gaba ɗaya aka bashi amma sai aka lullube shi da jalala da aka duk wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba maganar sha'awa bace sai a koma zuwa ga Allah saboda me saboda tsaba kyau sannan kuma kyan an lullube shi kuma da jalala sai ya fitar da kamala jamala an lullube shi da jalala sai ya fitar da kamala manzo Allah fi kowa in an gaishi ma za a rika makarkata makarkata sayyidina ali shi marahu badihatan habu ومن خالده معرفة أحبه يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثله هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم فرق بيني سياجي وتمك كذا يا كاماشي وان الشوك يا كاماشي سبود أنني كرجيني نا النبي صلى الله عليه وسلم قا كو قا كم كرجيني قا شكر كمالا هو اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم الله يمن وانا أرزقي zai ce irin shi bai taba gani ba ya kulu na'ituhu lam ara qablahu wala ba'dahu mithla zai ce ai kafin in ganshi ban taba gani irin shi ba bayan na ganshi ban sake gani gurin shi ba. An tambayi wata mata daga Bani Hamdan, ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a aikin Hajji, to da aka tambaye ta aka ce mata sifanta mana ya manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake, sai ta rika bayani ta ga Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai Ka'aba yana dawabi yana rike da wata sanda ta sifanta kayan shi kayan da yasa, sannan ta sifanta ga yadda yake akan doki, ga yadda gashin kanshi yake ya kusa sauka a kafada, sannan ga rawanin shi ga fuskar shi, tace kai kal kamari laylatul badr lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu, tace kamar wata daren 14 ni ban taba ganin irin shi ba kafin in ganshi, bayan na ganshi ban saki ganin irin shi ba alaihi salatu wassalam. Daka tun mai Ibrahim Azib, ana cewa fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana kalli tana haske kamar sabon takobi, yace a ai maganar tafi karfin sabon takobi, tafi karfin sabon takobi, ba maganar sabon takobi bane, la kal kamari laylatul badri, yace ai kamar wata ne daren 14. Shi Jabir bin Samurama yace ai watan muke aunawa da fuskar manzo Allah, amma daga karshe mu ga fuskar Annabi ta fi kyau, fuskar manzo Allah ta fi kyau. Hadisi Muslim ne yace idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito laylatul idhiyan, dare mai farin wata, za mu rika manzo Allah ya sa asin da asin tufafi, ma'ana izarin da ya daura da rija'in da ya yafa duk kala daya, yace ya yi rawani ya fito fuskar shi na kalli tana haske tana sheki, za mu rika kallon wata muna kallon fuskar Annabi sallallahu alaihi wasallam muna awo don mu gano waye ji kyau, yace wala huwa fi aini ahsanu min al-qamar, yace wallahi daga karshe fuskar manzo Allah ta fi wata kyau, ta fi wata kyau alaihi salatu wassalam. Dan haka yasa aka dauki allura a cikin duhun dare da hasken fuskar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, kuma kyan Annabi sallallahu alaihi wasallam wata kyau ne wanda ba ka iya yake lullube da mu'jiza, ma'anar mu'jiza a lokacin da yake nesa za a ga babu abin da yake kyan sa alaihi salatu wassalam, in yana nesa ya fi komai kyau, sannan kuma in yayo kusa ashe in yayo kusa ya fi yana nesa kyau alaihi salatu wassalam, haka suka ce. Kuma kyan na mu'jiza ne, ma'anar kyan na mu'jiza ne idan mutum zai kalli Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuyar da kanshi bayan minti 5 ko 10 ya sake kallon shi zai ga yanzu ya fi dazu kyau, tare da cewa lokacin da ya kalle shi dazun bai san akwai abin da ya kai kyan shi ba alaihi salatu wassalam. Da haka wani mawaki yake cewa yaziduka wajhuhu husnan idza ma zidtahu nazara, duk lokacin da ka kara kallon shi zai kara nuna maka wata mu'jiza ta kyau wanda baka gani ba dazu, yanzu zai kara maka ita, haka wani mawaki yake cewa. Da haka sayyidina Hassan ibn Thabit yake cewa wa ahsanu minka lam tara qattu ayni wa ajmalu minka lam talid an-nisaa khuliqta mubarra'an min kulli aybin ka annaka qad khuliqta kama tashaa, yace ya rasulullahi mai kyau irin ka ido na bai taba gani ba, ido na bai taba gani ba, haka Hassan yace. Shi kuma malamu Shehu Ibrahim sai yace lam tara al-aynu mithlahu, ai ba idon Hassanu ba, al'ainu kowace ido ba ta taba ganin irin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Shi sai na Hassanu ya ce wa ahsan min kalam tara qattu ayni idona, shi kuma shehu ya ce a lam tara al'ainu mithlahu, ai ba wata ido kowace ce ko ta kowace ce wanda ta taba ganin irin kwatankwacin Annabi sallallahu alaihi wasallam, babu. Da haka sayyidatuna Aisha radiyallahu ta'ala anha take cewa yadda kuka ji Hassanu nan ya ambace shi, to haka yake, mata ya fito fi dajil bahim jabinuhu yaluh mithla misbah tijal mutawaqqid wa man kana aw man la yakunu ka ahmad lisaman li haqq aw nakala li mulhid, annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam hasan sayawuce misali kansa ya wuce misali wanda zai rika magana a haske na fita a bango yana reflection yana fita a bango daga fuskar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wata riwaya in ya bude baki hasken ne yake fita daga bakin sa alaihi salatu wassalam duk wannan abubuwa ga baki da yan uwa kamar da nace ba dogon jawabi zan yi ba da karanta dogayen sifofin Annabi sallallahu ta'ala sallam da ka rawaito amma bukan natijar abinda ke ciki cewa aya ce Allah tabaraka wa ta'ala ke nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba dai din sa aya ce komai na shi aya ne kansa aya ce Allah bai yi ba kuma ba zai yi ba tabbatare da tabbatuwar sa mai iko akan kowa da komai amma Allah bai yi mai kyau irin manzo Allah ba kuma ba zai yi mai kyau irin manzo Allah din ba to cewa wannan kyau din shi kanshi watan ayatu min ayatillah kuma dalilun min dalail nubuwwatihi sallallahu ta'ala alaihi wasallam alama ce dalili ne daga alamar annabtan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da wata mu'jiza ba kamar ya daga hannu ruwa ya tabbulbula ya kariyo reshen kici take kuma barshe shin ya kuma sartake kin takobi alaihi salatu wassalam annabi alaihi salatu wassalam ya maita ruwa mai zarki ya koma mai dadi rijiyar da ta kafe yayi tofi cikin ta yanzu ta bulbulu duk waɗannan mu'jizozi dai da duk manzo Allah bai zo da su ba tsabar kansa kadai ya isa mu'jiza tsabar kansa kadai ya isa mu'jiza don haka yake cewa law lam takun fihi ayatu mubayyinatun lakana manzaruhu yubika bil khabar ace manzo Allah bai zo da kowace mu'jiza ba ko daya kallon fuskar sa kadai ya isa mu'jizozi duk abinda kake son ka nema a matsayin shaida da hujja cewa Allah ya aika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to akwai shi a cikin kan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine mafi kyau wato na halitta gaba ki daya inda aka huto da inda ake da inda za a babu kamar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama kuma dukkan sa gaba ki dai sarki ne dukkan sa gaba ki dai sarki ne Allah bai halicci wata kazanta ba a cikin sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala wasallama babu kazanta don haka a sha jinin sa ba komai kuma zan Allah bai hana ba dan da kazanta ne kamar yadda nassin alqur'ani ya karanta mana jini na jasa ne nashin na ciki da ya ce kar a sha Abdullah ibn Zubair manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam watan da aka yi masa dahu ya ce amma Abdullah ibn Zubair je ka samu ri mai kyau koyayye ka zuba kafan nan yana cike da jinin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Zubair ya ta yawo ina zai je ya zuba jinin nan ina zai je ya zuba jinin nan duk inda zai je sai ji bai gamsu ba sai daga kafan nan kawai sai ya shanye jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya goge bakin shi ya dawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka samu ri mai kyau ka zuba ya ce na samu ri mai kyau na zuba ya ce manzo Allah ya kalle shi murmushi ya ce da Allah ka sharifa ina jin fa shanyewa kai fa kai in ce shanyewa kai ya ce ya rasulullahi haka ake wallahi shanyewa ne masirun da sirrul gaibi qabla kiyalih ya ga shanye wayayi yace to za ka sha wahalar mutane za su sha ta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga yau kar ka sake shan jini na ba da aka yi masa raunuka malikul islam za a sa magani a wurin al'ada in za a sa magani sai an wanke wurin ya koma babu jinin domin ya samu cikakken wato magani ya samu kwanta da fata da inda raunin yake Malikul Sinani ya kafa bakin shi sai da ya tsotse jinin nan gaba ɗaya da ya fito a kumatun Annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mutu to tunda ka tsotse sai da wurin ya koma fari ta sai manzo Allah ya ce mutu to ka tofar da shi yace wallahi la amutu abada yace wallahi la amutu abada sai rasulullahi jinin ka in zubar da shi kace wallahi bazan bazan tofar da shi ba bazan tofar da shi ba mutane za a ce to manzo Allah ya bada umarni kuma gashi kuma ya ce wallahi bazai yi ba to yayi laifi aka ce bai yi laifi ba ko kadan bai yi laifi ba ko kadan mahalli ne tsakani shauki da girmamawa da umarni in sun yi karo da juna to shaukin da girmamawan yakan taushe umarni Sayyidina Ali manzo Allah ce goge goge Rasulullah din ba shi suke rima to goge Rasulullah yace wallahi wannan hannun ba za ta goge Rasulullah mu bai ma manzo Allah laifi manzo Allah ce to nuna man wuri inda yake ni na goge da kaina saboda ya san kadamin da yake a kai zaka bai yi laifi ba haka shi ma yace mujjahu to fadda shi yace ina wallahi la mujjahu abada to ka zo ka ji shiri da manzo Allah ya mishi yace man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljanna falyanzur ila hadha wala hadha ma'ana ce duk wanda ke jin murna da farin ciki ya ga dan aljanna na tafiya a duniya ya kalli wannan malikum misira dan aljanna ne haka manzo Allah ya ce saboda yana shan jinin ba shi ba magana wuta aljanna ce kawai saboda babu yadda za a yi jikin da ke dauke da jinin annabi sallallahu alaihi wasallam a yi magana wata wuta a'a sai dai wasu amma ba shi ba haka manzo Allah ce ina ne so ya ga dan aljanna falyanzu ila hadha ya dibi wannan malikul sunan mahallin shahidi anan Annabi alayhi salatu wassalam bai ce daga yau kar ka sake shan jini na ba a'a wani awadi ya samu da wata lamana ya samu a sanadiyyar shan jinin ma bolin Annabi sallallahu alaihi wasallam baraka ta sha a kasko amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce daga yau kar ki sake sha ba ai boli ne yayi boli a kasko alaihi salatu wassalam cikin dare yace da safe yace aje a dauko abina nan a cikin kasko a zubar baraka ummu ayman tace ita ta shanye ta dauka ruwa ne tace da bata taba jin ruwan da yake garkin wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan tashtaki waj'a batniki abada ke da ciwon ciki har abada ummu ayman alhabashiyya bata sake ciwon ciki ba ta hadu da Allah an ce saboda albarkar da ta samu saboda ta sha bolin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wunta ma in ta tofa a ruwa ta ba mai ciwon ciki zai warke saboda darajar ta samu a wannan amma manzo Allah bai ce daga yau kar ki sake ba saboda tahiri ne in yaje sugunno irin na mutun taka ummul mu'minin Aisha ta ce in muka bi daga ba sai mu ga ba mu ganin komai sai dai mu ji kamshi na tashi saboda Allah bai halicci kazanta ba a jikin manzo Allah har ta kasa daurewa ta ce ya rasulullahi kaji kaji in ka je bayan gida in muka bi sai muka ba mu ganin komai sai dai muka ji kamshi na tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awa ma alimti yanzu Aisha ba ki da labarin cewa kasa na shaukin abin da ke fitowa daga jikin mu dan haka kasa ke shaukin abin da ya fito daga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ta bude ta hadi sai dai a ji kamshi na tashi saboda Allah bai halicci kazanta ba jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka ma maganan cewa an tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko zuciyarsa ko wani abu an tsaga kirjin sa an fitar da wani abun nan ba maganan wani an fitar da wata tsoka mara kyau ko kazanta ko wani abun da bai da kyau dan babu abin da bai da kyau jikin manzo Allah wa mastakhraj al-amlaq min qalbihi afad walakinnahum zaduhu uhran ala dhuhri ai tsarki ne kan tsarki aka kara da aka tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 4 a wajen Halimatu Sa'diyya yana da shekara 10 yana da shekara 40 a daren Isra'i da Mi'raji shine tsagawa na 4 domin a kimsa masa a kara kimsa ilimi da ma'rifa da hikima da kusanci da magana isu wanda manzon Allah zai iya ganin Allah a zauna lafiya ba abin da ya faru ba irin na annabi Musa ba alaihi salatu wassalam shi annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah fa tajalli ya ga dutsen dur sina anan kasa amma ya akai falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka fakhar musa sarifa annabi musa ya fadi maghshiyan dutsen ma ya dandake amma annabi sallallahu alaihi wasallam da yake an shirye wannan ganawar aka sa magana bi sunan sirri na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah yayi zance da Allah kuma ba abin da ya faru sai dai ka ji ma zagal basaro ma qaba ما كذب الفؤاد ما راى النبي عليه الصلاه والسلام الا بي هل شي كذنت اجكنسا با ذاك تند yake kuda ma bai taba hawa jikinsa ba alaihi salatu wassalam kuda bai taba hawa riga annabi sallallahu ta'ala sallam ba kuda bai taba hawa ba domin shi kuda yana hawan najasa yazo ya hau abu mai sarki to Allah bai yadda ay hau najasa ba yazo ya hau jikin annabi sallallahu alaihi wasallam mai sarki ya hau tufafin annabi sallallahu alaihi wasallam masu sarki don haka kuda bai taba hawa jikin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba indai an ta wannan magana kuma idan nace magana ne wanda bai karewa alaihi salatu wassalam shine mafi can masu kyau ga baki da alaihi salatu wassalam wanda ko ba komai da wannan ne kadai mu'jizar da Allah ya ba manzon Allah ta kyauta ita mu'jiza kowace irin ta wadatar da dukkan abin da ake nema na mu'jizozi amma Allah tabaraka wa ta'ala tare da haka kuma ya bashi mu'jizozi dan ya karfafe shi ya nuna cewa kowane fage shi ne mafifici alaihi salatu wassalam da karshe duk waɗannan abubuwa muna karanta su ne domin zukata su ƙara shauki da kauna a cikin manzon Allah mu ƙara girmama annabi sallallahu alaihi wasallam mu san cewa lalle Allah bai yi ba irin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi ba alaihi salatu wassalam kuma Allah ba zai yi ba irin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi ba kuma ba zai yi ba to idan muka kudurta haka to imani ya cika dan haka wata malamai suke faɗa akwai al-imam al-qasqalani cikin mawahibul ladaniya yace yana daga tamamin imani cikar imanin mai imani ya kudurce a zuciyarsa cewa Allah ya talici manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata halitta wadda ita halittar nan babu irin ta inda aka wuce babu irin wannan halittar bayan manzon Allah sallallahu ta'ala sallam mu'mini ya kudurta haka min tamamil iman yana daga cikin imani don haka muna fatan Allah ya ƙara cika imanin mu da ganin girma da darajar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ganin kamalin manzon Allah cewa Allah bai yi ba kuma ba zai yi ba irin sayyidina rasulullahi kuma a kowane fage Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna manzon Allah na daban ne to ubangiji Allah ya cika zukatanmu da wannan kyakkyawan itikadi har mu haɗu da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam itikadin mu da shi yana cikakke babu wata tawaya da kasawa a ciki sannan kuma ubangiji Allah ya kara tabbatar mana da soyayyar ahlul baiti wanda ita wannan soyayya ita ce natijar ta tafi natijar kowace ibada soyayyar iyalan gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam tana bada abinda kowace ibada ba ta bayarwa domin annabi alaihi salatu wassalam wata rana ya dubi sayyidina Hassan da sayyidina Husaini sai ce man ahabbani wa ahabbaha bayni wa abahuma wa ummahuma kana ma'i fi darajati yawm al-qiyama ce duk wanda ya so ni ya so ƴaƴan nan na guda biyu nuna sayyidina Hassan da sayyidina Husaini jikokinsa ne amma ƴaƴana yake cewa inna ibni hadha sayyidu inna ibni hadha sayyidu sai cewa jika haka yace wanda ya so ni ya so inna ƴaƴana guda biyu ya so babansu sayyidina Ali kenan ya so babansu sayyida kenan az-zahra alayha salam kana ma'i fi darajati yawm al-qiyamah yana tare da to wannan ma'iyar salla raka'a miliyan ko tri ko trillion ma inda rayuwarka za ta baka ai kirge lada ba za ta riskar da kai ba ka isa zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma soyayyar manzon Allah da soyayyar iyalan gidansa ta saban mu mutum wannan ma'iyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda take komai tsada dan haka ake cewa ita soyayya za ta kai mutum inda bawa inda babu wata ibada wanda ita ma ibada ce amma daga cikin ibadu za ta kai mutum inda ba wata ibada da za ta kai shi in ba wannan soyayyar ba dan haka muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana da kauna da soyayya ga wannan janabi مسجدنا رسول الله دقي على الجدن سا ونشيني حقيقة لل وتصويي من رأى الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان هو ينافر يناتي و زن زننا كنا زننا لافيا تدوان دع يدونا دقي على الجدن لافيا أنا سلم لمن سالمه وحرب لمن حاربه ني وتنافي كومي زمن لافيا ده امينشي ده زمن لافيا ده دو وند يزونا لافيا ده ايا لغيدنا معنا واتن سيدا الصحراء ده ايا لغيد ان صلى الله عليه وسلم دو وند يزنا ده سو لافيا من الله يجي ناني ما نزنا ده شي لافيا اما وحرب لمن حاربه kuma ni mai yaki ne kadi yaki ne ba zan yaki ba a'a ni yaki ne saboda mubalaga da duk wanda yace ya fito na fito da iyalan gidana yace to lallai ya shirya za mu yi fito na fito ni da shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan haka dukkan mai imani yana so ya zama tsakanin sa da iyalan gidan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kullun lafiya ma'ana zaman lafiya da soyayya ta zahiri da ta batini ta hakika wanda babu wani shaubi ko mudaranci ko kuma wani wata abin da yake ba na hakika ba a ciki kullun shine fatan mu Allah ya zama na haka alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam maulana da muke a farfajiyarsa maulana ash-sharif hakikatan muna tare da maulana muna tare da maulana hakikatan da haka ubangiji Allah ya kara kusanci Allah ya kara kusanci Allah ya kara mana son su alfarman manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya kara raye wannan gida kuma ubangiji Allah ya haskaka mana wannan yanki gabaki daya da hasken wannan gida dukkan shurafa duk inda suke Allah ne shaida muna son su muna kaunar su kuma Allah ya sa su yi mana shaida kauna da soyayya a gaban kakansu alfarman manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ya mamita mana Allah ya mamita mana kullu amin wa antum bi khairin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
wa ajibina ya kawana rasu da kuma ba su girmansu akwai ina ka same su karkasa ke ka same su saboda kome kai wasu kai wani su manna da kone ke ta yi fahari kullum idan na waye gari sai in ta da'o ka samu gari Jini na Fatima Zahara kar Muhammad Nura Shida Khadija Sidi Kubra kan kure da zuri bara Nabi Musa ne da rubutala Shamu da ne da kauna da shaibai Irin da na Rasulallah A sai shugaba Malam Mansur Ahmad makaranta ke da muka saurara da jama'a da Allah alai Allah ya saka masa alkhairi Allah ya rahama Malam Najiya alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam adan ne muka kawo karshen karatu wa yana shi da su girma